dance it, dance it, dance it. She's a little folks, get this, dance it, dance it, dance it, dance it, baby.
Hey, Mom, what's your mama gonna say?
She's having a nice fun, man.
Da 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 da